الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Juma'ar Ula shekara ta 1437 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 3 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutum ne ke azumin kafara azumi kuma na wata biyu shin idan ya fara a farkon wata wata idan yayi na sam zai dauki wannan wata da yayi na sam a matsayin azumi 30 ko kuma dole sai ya cike daya ba maganar in wata yayi na sam ka dauke shi a 30 an gane ko dole zaka cike daya domin kasancewar a zaka iya daukan shi misali in ka fara a farkon wata wata in yayi na sam zaka iya daukan shi a matsayin wato azumi 30 kenan kamar yanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala iya abin da ya ambata mana shine azumtar wata biyu a shiri kamar yanda ya ambata mana a kafara wadda take ta kisa da kafara wadda take ta zihari da kafara wadda take ta mutumin da ya kusanci iyalinsa da ganganci a cikin wata na Ramadan kowane ɗaya daga cikin su na kan shi azumi 60 misali mutum ne ya afka ma iyalinsa da gangan a cikin wata na Ramadan to farkon abin da yake kansa shine yantar da bawa idan yana da halin yantarwa in ba shi da halin yantar da bawa zai yi azumin wata biyu a jere idan baya iya azumin wata biyu a jere to zai ciyar da miskini 60 kamar yanda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na hallaka manzon Allah ya ce masa me ya hallakar da kai a firgice ya zo ya ce ya rasulullahi na hallaka manzon Allah ya ce masa me ya hallakar da kai ya ce ya rasulullahi na abka ma iyalina da gangan alhali kuma gaya wata ne na Ramadan maza Allah sai ya ce masa kana da damar yantar da bawa sai ya ce ya rasulullahi ina ni ina yantar da bawa maza Allah ya ce masa zaka iya azumin wata biyu a jere ya ce a'a ya rasulullahi ina ni ina iya azumin wata biyu a jere maza Allah ya ce masa kana da damar da zaka ciyar da miskini 60 ya ce ya rasulallahi rantsuwa nake maka da ubangijin da ya halicce ni tun daga gabacin madina har izuwa yammacinta ya ce ban san wani gida da ya fi gidana talauci ina ni ina iya ciyar da miskini 60 za Allah ya ce masa to koma zauna ya koma gefe ya zauna zuwa jimawa aka zo da wani katon sanhu cike da dabino aka kawo aka ajiye a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa ɗauki wannan dabino je kaka ciyar da shi sai ya ce ala afqara minni ya rasulullahi wanda ya fi ni talauci zan ba ya ce ya rasulullahi tabbatar maka nake tun daga gabacin madina har izuwa yammacinta ban san wani gida da ya fi gidana talauci manzo Allah ya ce masa tuje ka ciyar da iyalinka. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya ringa dariya, ya ringa mulmushi sai da ya kai wato hakuransa aniyab wato suka bayyana. Me yasa? Saboda bawon Allah nan ya zo a furgice a farkon al'amarinsa, ya rasa inda zai sanya kansa. Amma a ƙarshe sai gaya ya samu sakewa, har ma abinda aka bashi cewa ya je yi kafara da shi, wai kuma nima yake cewa a bashi ya ciyar da iyalinsa. Wannan yana nuna mana azumin wata biyu a jere manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kuma haka ga mutumin da yayi zihari da matarsa, kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratul Mujadala. Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina yuzahiruna min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la afuwwun ghafur wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma yaquluna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn min qabli an yatamassa faman lam yastati fa yut'amu 60 miskina. A wannan aya ma Ubangiji ta'ala ya ambata wato kafara ta zihari. Farko shine yantar da bawa. Idan mutum baya da halin da zai yantar da bawa shine yayi azumin wata biyu a jere. Haka can kafara ta kisa, Ubangiji ta'ala da yace wa ma kana bi mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabati mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabati mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. A takaice dai in ka fara azumi na kafara a farkon wata, misali yau wata ya tsaya, gobe ka dauki azumi. Idan watan yayi na samtu zaka dauke shi a matsayin ka azumci wata guda, kenan wata guda ya rage maka. Saboda Ubangiji subhanahu wataala azumin wata biyu yace wata ku ashir'ance yakan yi 30 ba dai yakan yi 30, amma in ba a farkon wata ba ka fara to azumi 30-30 zaka yi, su biyu kenan azumi 60 a jere. Tambaya ta biyu dan wani yake cewa wato game da wai kudin tsuntuwa, idan mutun ya tsunta, idan mutun yayi tsuntuwa duk abinda za a iya kiran shi dukiya, wanda kuma mutumin da yadda wannan abu zai ringa hange zuwa gare shi, to anan ya zama wajibi wannan tsuntuwa mutun ya adana ta, kuma ya ci gaba da cigiya tsawon shekara guda. A inda kake tsammanin za a samu mai wannan kaya da ka tsunta, zaka je kana ba da cigiya sai an shekara guda. Idan aka shekara guda ba wanda ya fito ya nuna cewa kayansa ne, to a wannan lokaci kuma taka ta rage. In ma ka sarrafa wannan abin da ka tsunta ga amfanin kanka, ko kai sadaka ko kai kyauta, amma ka tabbata ko bayan shekara 100 mutumin ya fito ya ba da bayani cewa lokaci kaza na zubar da kuɗi adadin su kaza a cikin jika kaza mai kala kaza madaurin bakinta kaza, ka tabbata shi ne, to ka tabbata cewa dole sai ka rama masa. In ba ka da halin ramawa ka nemi cewa ya yafe maka ko ya biyo ka bashi. Misali yanzu idan ka tsinci kaman jika biyar kuɗi ce ana, saboda duk wanda ya yi da jika biyar zai ringa tunanin ya zubar da kuɗi sai an kwana biyu sannan mutum ya manta. Amma misali kamar jika guda, jika biyu misali, kamar a nan maraya ba a ƙauye ba, to abu ne wanda idan mutum ya zubar da shi zuwa wani ɗan lokaci takaitacce ya mamanta, wani daga ya ladama ya ji babu su shikenan ya manta da cewa ya zubar da kuɗi. Amma jika biyar idan mutum ya zubar da ita kaji yana jaje yana cewa na zubar da jika biyar, ko jiya na zubar da jika biyar, ma'ana zai biyo baya. Kenan yanzu a nan misali sai mu ɗauka kamar misali jika biyar, idan mutum ya yadda ko ka tsinta, to wannan baya halatta kai tsaye ka sarrafa ta, ajiye ta za ka yi ka ci gaba da cigiya. In an shekara guda me ita bai fito ba a wannan lokaci za ka iya sarrafa ta ga amfanin kanka, ko kai sadaka ko kai kyauta. Amma kamar jika guda, kamar jika biyu idan ka tsinta, to ba laifi kana iya sarrafa su ga amfanin kanka ba sai sun shekare ba, amma tare da cewa kai kokarin yin cigiya kwana biyu. In an samu mai su ka bashi, in ba a samu ba to kana iya amfani da su. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin littafin da ke bayani game da ladubba na cin abinci, wanda daga cikin baban da malam ya yi babi na farko a ƙarƙashin littafin shine baban da ke bayani game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a farkon cin abinci da yin godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarshen gama cin abinci. In za ka fara cin abinci, ka ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce bismillah. Idan ka gama cin abinci kuma ka gode ma Ubangijin da ya hore maka wannan abinci, kamar yadda za mu iske addu'ar da ake yi a darasinmu na yau. Bayani ya gabata, yin bismillah a farkon cin abinci wajibi ne, dole ne mutum ya yi bismillah idan zai fara cin abinci. Wanda kuma hikima ta gabata a darasi da ya wuce, hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayyana mana hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana yin bismillah idan za mu fara cin abinci. Shine Jabir yake fada, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah ta'ala inda dukulihi wa inda qa'ami. Idan mutun ya shiga gidansa, lokacin da zai shiga cikin gida ya ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shine ya ce bismillahi. An gane ko? Ya ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahi. Don haka akwai addu'a ta shiga cikin gida, wannan addu'a bata inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Wannan hadisi bai inganta ba. In zaka shiga cikin gida ka ce bismillahi, to duk wanda yayi bismillah a lokacin da zai shiga cikin gida da kuma lokacin da aka kawo masa abinci, idan zai ci ya ce bismillahi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, qala shaytanu li ashabihi, a wannan lokaci shaidani sai ya faɗa ga mabiyansa, la mabita lakum wala asha, a wannan gida ba ku da wurin kwana kuma ba ku da abinci, domin gida ne wanda an ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa idza dakala, idan mutun ya shiga gidansa, falam yazkurillaha ta'ala inda dukuli, bi ambaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin da zai shiga gida. Qala shaytan, maza Allah yace shaytani zai faɗa ga mabiyansa, adraktumul mabita, yace maza ku zo a wannan gida kun samu wurin kwana. Wa idza lam yazkurillaha ta'ala inda qa'ami, idan bai ambaci sunan Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin da zai ci abinci, qala shaytani zai faɗa ga mabiyansa, adraktumul mabita wal asha, a wannan gida kun samu wurin kwana kuma kun samu abincin ci. Wannan yana nuna mana yin bismillah a lokacin da mutum zai shiga gidansa da lokacin da zai ci abinci, wato wannan bismillah tana zame masa garkuwa game da shaidani. Ubangiji ta'ala zai haramta ma shaidani kwana a wannan gida, kuma zai haramta masa cin abincin wannan gida. Don haka wannan kenan ita ce hikima wadda take nuna mana yin bismillah a lokacin da za mu ci abinci da lokacin da muka shiga gida, musamman lokacin da za ka kulle gida ana buƙatar ka yi bismillah. Idan ka yi bismillah, Allah yana haramta ma shaitanu kwana a cikin wannan gida. Sannan muka karanta hadisi na gaba, hadisin Huzaifa Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa mun kasance idan muka halarci cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifa yace lam naba'a aydiyana hatta yabda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yaba'a yada, yace ba ma saka hannunmu cikin akushin abinci sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara saka hannun shi a ciki, sannan hannunmu zai biyo baya. Wanda bayani ya gabata akan wannan gaba shine ladabi ga manya. Idan ana za a ci abinci da manya, to abin da ya zama wajibi ko kuma karantarwa ta addini, yara kankana su yi hakuri har babba ya fara sa hannu a cikin akushin abincin, sannan hannunsa ya biyo baya. Don haka addinin musulunci addini ne wanda yake na ladabi, dole ne wato yaro ya bi na gaba, an gane ku. Don haka a nan Huzaifa yake cewa idan an kawo abinci an ajiye, za mu ci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ma gaggawa mu saka hannunmu a cikin akushin abinci sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka hannunsa. Sai yace wa idza, yake cewa wa inna hadarna ma'ahu marratan qa'ama, yace wani lokaci mun halarci cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an ajiye abincin kafin a fara ci. Yace fa ja'at jariyatun ka annaha tudfa, wata yarinya karama sai ta zo ka ce ana tunkuduta, ana ingizota da gaggawa, ta zo tana famar ta saka kwananta hannunta a cikin abincin. Shine yace fa zahabat li tab'a yadaha fi ta'am, sai ta ringa kokarin saka hannunta a cikin akushin abincin. Mi za a yi? Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya damke hannun ya riki ya hana ta saka hannun a cikin abincin. Kuma sha'a a arabi, sannan sai wani ba kauye ya zo ka annama yudufa, shi ma ka ce kamar ana ingizo shi. Fa akhadha bi yadi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jimke hannun, shi ma da ya zo sai ya famar ya saka hannunsa cikin kwanon abincin, manzon Allah sai ya rike hannun. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga jama'arsa yace inna shaytana, kusan da cewa lalle shaytani yastahilla qa'ama Allah yuzkara rasulullahi ta'ala alaihi, shaytani na neman halitta ma kansa duk abincin da ba a ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala akan wannan abinci. Duk abincin da aka fara ci ba a yi bismillah ba, to shaytani yana halitta ma kansa cin wannan abinci, zai yi tarayya da masu cin. Sai ya ce wa innahu ja'a bi hadhihi al-jariya liyastahilla biha, kusan da cewa shaytani ya zo da wannan yarinya yana ingizo ta ta yi gaggawa ta saka hannunta cikin akushin abincin domin ya halitta ma kansa cin abincin. Fa akhadtu bi yadiha, manzon Allah ya ce dan haka na rike hannun. Faja'a bi hadhal a'rabi, sannan ya koma zawwa da wannan baƙauye liyastahilla bihi, dan yayi kokarin halitta ma kansa wannan abinci, dan haka yayi ingizo wannan baƙauye shi ma ya saka hannunsa ba tare da bismillah ba domin shi ma ya samu abincin da zai ci. Manzo Allah yace fa akastu bi yadi, dan haka shi ma baƙauyen sai na jimke hannun. Manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadihi, rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, inna yadahu fi yadi ma'aydaihima, lalle hannun shaytani yana cikin hannuna a rike tare da hannun wannan yarinya da hannun wannan bakauye, gaba daya hannuwan uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinke su da hannun shi guda. Thumma zakara rasulullahi ta'ala wa akala, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci ubangiji subhanahu wata'ala yace bismillah, sannan manzon Allah ya fara cin abincin, sannan sauran jama'a suka saka hannu. Wannan hadisi yana nuna mana wato duk abincin da ba a ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala a lokacin da za a fara cin abincin, to mu tabbata cewa mai cin wannan abinci yana tarayya da shaytani. Don haka a nan ka'ida malamai suka ce wannan hadisi yana karantar da mu, in kana cin abinci mutum ya zo zai saka hannu a cikin abincinka, to ima za ka rike hannun in dai ka ji bai yi bismillah ba a farkon cin abincin, ka rike hannun in ya yi bismillah, in ka ga dama ka bar shi sannan ya ci gaba da cin abincin. Ko da ya yi bismillah in dai abincinka ne, in baka ba shi izini ba to baya halatta ya ci. Kenan a nan idan jama'a suna cin abinci, idan za ka saka hannu farko ka nemi izininsu, sannan kuma ka yi bismillah, an gane ku. Don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jimke hannun. Don haka a nan in za a fara cin abinci, abinda ake bukata farko wato a yi bismillah, kuma mutum ya bayyanar da bismillah domin ya tunatar da wanda bai yi ba shi ma yi. Wannan shi ne ka'ida. Za mu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, وعن أمية بن مخشين الصحابي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي ما لم الله يجكن سكيفة وانا حديثي ندق أمية ابن مكشي wanda matsayinsa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zaune wa rajulun ya'ku kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani mutum a zaune yana cin abinci falam yusammillah bi ambaci ubangiji subhanahu wata'ala a farkon cin abincin sa ya saka hannu yana cin abinci amma bai ce bismillah yace bismillah hatta lam yabqa min ta'amihi illa luquma har aka kai ba abin da ya rage daga cikin abincin face loma ɗaya kawai ya kusa kauda abincin iya abin da ya rage loma ɗaya tak a cikin akushin falamma rafa'aha ila fihi lokacin da ya dauko wannan loma ta ƙarshe zai kai baki sai ya tuna cewa a farkon cin abincin sa ashe bai yi bismillah ba sai yace bismillahi awwalahu wa akhirahu bismillahi awwalahu wa akhirahu yace na fara da sunan Allah farkon cin wannan abinci kuma da ƙarshen sa wanda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa duk wanda ya manta a farkon cin abincin sa bai ce bismillahi a tsake tsakin cin abincin ko a ƙarshen cin abincin idan ya tuna sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu to dan haka wannan sahabi yana cin abinci ya manta a farkon cin abincin sa bai yi bismillah ba iya abin da ya rage a cikin akushin loma daya ya dauko wannan loma da ta rage zai kai baki sai ya tuna bai yi bismillah sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu fa dhahika annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirkire da dariya abin ya kayatar da shi kuma kala sannan sai manzon Allah ya fada ma zalal shaytanu ya'kulu ma wannan mutum manzon Allah ya ce shaytani bai gushe ba yana cin abinci tare da shi tun farkon cin abincin manzon Allah ya ce shaytani bai gushe ba yana tare da shi hannun shi hannun shaytani falamma zakara ismullahi a lokacin da ya ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu istaqa'a ma fi batnihi gaba ɗayan abin da yake cikin cikin shaytani na abincin da ya ci sai da ya amayo shi gaba ɗayan abincin da ya ci sai da ya amayo shi domin an hada shi wato da wata babbar guduma shine ambaton Allah subhanahu wa ta'ala domin babu abin da yafi tsanani akan shaytani sama da ambaton sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan bismillah da aka yi ta sanya shaytani sai da ya amayo gaba ɗayan abincin da ya ci kaga a taƙaice wannan hadisi yana nuna mana hikima game da yin bismillah shine samun tsaro da kariya game da yin tarayya da shaytani a wajen cin abinci dan haka duk wanda ya fara cin abinci bai ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala to ya tabbata cewa yana cin abincin tare da shaytani an gane ku dan haka kuma a ƙarshe in ka tuna in kai bismillah duk abincin da ya ci gaba ɗaya zai amayo shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai haramta masa cin wannan abinci koda ya ci ya amayo shi in dai mutum ya yi bismillah dan haka wannan hadisi kuma yana nuna mana halaccin yin dariya ga duk lokacin da abu ya kayatar da mutum domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi ya tuna bai yi bismillah ba kuma loma ɗaya ta rage masa yayi bismillah ubangiji ta'ala ya haramta ma shaytani abin da ya ci sai da ya amalo wannan kuma yana nuna mana wato gaskiyar annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'amari ne na gaibu Allah ya nuna masa domin shaytani Allah bai mana ba idaniya wadda take da ikon ganin shaytani a wannan rayuwa ta mutu duniya, kamar yanda yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu. Duk wanda yaga shaytani to ba zai kai labari, dole sai ya samu wani abu wanda yake na furgici. Dan haka anan Allah ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan mutum yana cin abinci tare da shaytani tun daga farkon abincin har aka kai lokacin da shi wannan mutum yayi bismillah. Dan haka kuma wannan yana nuna mana shaytani yana ci yana sha kamar yanda mu ƴaƴan adam muke ci muke sha, an gane ko? Dan haka shaytani jinsi ne daga cikin aljannu, kuma akan samu shaytani daga cikin ƴaƴan adam, kamar yanda bayani ya gabata. Duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaytani, sawa'an aljanne ko kuma dan adam ne. Dan haka shuwagabanni na bata Ubangiji subhanahu wataala ya ambace su cewa shaytanu ne, kamar yanda yake cewa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Haka kuma ya faɗa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Wa ana Aisha radiyallahu anha annaha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لك فاكل. وتعائشة الله إكرمت يدك فأه مزا الله صلى الله عليه وسلم wani lokaci ya kasance yana cin abinci a cikin mutum shida daga cikin sahabbansa, ma'ana shi na bakwai kenan, ko kuma su biyar shi na cikon shida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci a cikin mutum shida daga cikin sahabbansa kenan shi na cikon bakwai, tare da mutum shida suna cin abinci. A wannan gaba abinda za mu ɗauka na darasi shine sunna ne game da cin abinci ya zamanto hannuwa sun yawaita akan akushi, domin duk abincin da hannuwa suka yawaita akan shi to wannan abinci yafi albarka. Allah yakan saka albarka a cikin duk abincin da hannuwa suka yawaita akan sa, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka anan yana cin abinci tare da mutum shida daga cikin sahabbansa. Faja'a arabi, Aisha tace sai wani bakauye ya zo, fa akalahu bi lukumatai, gaba ɗayan abincin aloma ɗaya ya kai shi. Mutum shidda suna cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi na cikon bakwai, shi bakauyen da ya zo gaba ɗaya aloma biyu ya kwashe abincin gaba ɗaya. Wanda wannan daman abu ne wanda yake sananne, ita wauta akan same ta ga mutanen gida, kamar yanda hadisi ne ingantacce man bada faqad jafa, duk wanda ya rayu a ƙauye to zai yi wani abu wanda yake na wauta. Kaga ana cin abincin fa yanzu kawai sai ya saka hannu, saka hannun da yake gaba ɗayan abincin aluma biyu ya kai shi. Ba komai ba ko yake sanya wauta a birni ma ana samu mutum da wauta. Abin da yake sanya wauta shine nisantar karantarwa ta addini. Karantarwa ta addini a ƙauye ta yi karanci, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli. Ubangiji ta'ala yace al-a'rabu ƙauyawa ashaddu kufra, wato sune mafi ya tsanani a wajen kafirci, wa nifaqan da munafirci, sai yace wa ashdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli, su suka fi kamaci game da rashin sanin dokokin da Allah ya saukar ma manzansa. To dan haka ko a birni ana samun bakauye, wane ne bakauye? Wanda ya jahilci addini. Dan haka kasancewar wannan ƙauyanci ne ya sa shi da ya zo abincin ga ya kusan mutum bakwai suna ci, da ya saka hannunsa gaba ɗaya ya kwashe abincin aluma biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce amma innahu, kusan da cewa wannan bakauye lausan ma da a ce ya ambaci sunan Ubangiji a farkon cin abincin, lokacin da ya saka hannun shi ya ce bismillahi, manzon Allah ya ce lakafaku, ya ce wallahi wannan abinci da ya wadace ku da sai kun ci kun raga. Wannan yana nuna mana hikima game da yin bismillah a farkon cin abinci. Ubangiji ta'ala yana saka albarka. abincin ya wadaci jama'a, duk abincin da aka ambaci sunan Allah to Allah yana saka albarka. Don haka so da yawa zaka ga kana cin abinci ka cika 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 ci, ka kau da kwano amma baka koshi ba, to ka waiwaya baya, matsalar daga wajen ka aka same ta ba daga wajen abincin ba, ba abincin ba ne bai ishe ka ba, a'a kai ne ka kuskure ma tafarki madaidaici, baka ambaci sunan Ubangijinka ba. Inda ka ambaci sunan Ubangijinka a farkon cin abinci ko mun kankantar abinci, da izinin Allah wannan abinci zai wadace ka. Da haka anan manzon Allah ya ce mana amma innahu, kusan da cewa lalle wannan ba kauye lausan ma, inda a ce ya ce bismillah lokacin da ya saka hannunsa lakafaku, manzon Allah ya ce wallahi da abincin ya wadace ku. Rashin bismillah da bai yi ba shi yasa Allah ya dauke albarka daga cikin abincin, aluma biyu gabaɗaya ya share abincin. Da haka kenan wannan yana nuna mana na daga cikin fa'ida, daga cikin fa'idodin yin bismillah a farkon cin abinci shine samun albarka game da cin wannan abinci. Abincin ya yawaita ya wadaci jama'a, kuma Allah ya sanya albarka wannan abinci da kaci, kuma ya yi amfani gangan jikinka ya amfana da shi. Duk wata matsala da zai iya janyo maka Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kare ka, domin ka fara da sunan shi, kuma wannan suna nashi zai sanya albarka a cikin abincin, kuma abincin da kaci ya yi albarka a gangan jikinka. Don haka wannan kuma yana nuna mana wato ambaton Allah akan dukkan wani abu, wannan yana janyo albarka. Duk abin da aka ambaci sunan Allah akan shi to za a samu albarka akan wannan abu. Sannan kuma wannan yana nuna mana shaydani yana kokarin tarayya shi da mataimakansa a cikin dukkan wani lamari da dan adam yake ciki, ba komai ba yake fama shine ya gusar da albarka daga cikin al'amari. Don haka in kai bismillah, Ubangiji subhanahu wata'ala zai baka tsaro da kariya game da shaydani, kuma zai sanya albarka a cikin aikin da ka sa gaba. Wa ana Abi Umamah radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idza rafa'a ma'idata qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiin wa la muwadda' wa la mustaghnan anhu rabbuna. Rawahu al-Bukhari. Wato Abi Umamah, Allah ya kara masa yadda ke fada, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza rafa'a ma'idata, wato idan ya dauke akushin abinci, ko kuma in ya sanya aka dauke akushin abinci kenan ya gama cin abinci, qala sai manzon Allah yace alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi, dukkan wani dangi na yabo da godiya cancanta ne ga Allah, yabo wanda yake mai yawa tayyiban, yabo wanda yake tsarkakekke mubarakan fihi, wanda yake ma'abucin albarka. Ghayra makfiyin, manzon Allah yake cewa Ubangijinmu ghayra makfiyin, wato ba abun wadatuwa bane da shi, ba wanda ya isa ya wadatu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mutum ya ce zai iya da kansa, ya ce ya wadatu game da abin da ke wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya isa. Shine ya ce ghayra makfiyin, Ubangiji na ba a isa ba a wadatu da shi, dole kowa mabukaci ne zuwa gare shi. Wala muwadda, kuma Ubangiji ta'ala ba abun bari ba ne, saboda duk wanda ya fidda Allah daga cikin lamarinsa to ba zai kai labari ba, duk wanda Allah ya kyale shi ya iya da kansa shi ma ba zai kai labari ba. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin addu'o'insa yake cewa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la takilni ila nafsi tarfata aini, cewa yake la takilni ila nafsi tarfata aini, ya Ubangiji na kada ka dogarar da ni zuwa kaina daidai da kimtawar ido. Shine yace ghayra makfiyin, yace Ubangiji na wato ba abun wadatuwa bane game da shi, ma'ana babu wani wanda ya isa ya ce ya wadatu da kansa, baya bukatar abin da ke wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wala muwadda, Ubangiji ta'ala kuma ba abun bari bane, sai ya ce wala mustaghnan anhu rabbuna, yace Ubangijinmu yace kuma ba abun wadatuwa bane game da shi, matsayinmu mabukata ne zuwa gare shi, kamar yadda yace wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara, Ubangiji ta'ala shine mawadaci, ku ne mabukata. Wannan ɗaya daga cikin addu'o'i na gama cin abinci a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu in mun gama cin abinci to ga addu'ar da ta dace mu yi mu ce alhamdulillahi katiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiin wala muwadda wala mustaghnan anhu rabbuna dukkan wata godiya ta cancanta ga Allah subhanahu wata'ala godiya wadda take mai yawa godiya wadda take tsarkakakka godiya wadda take ma'abuciya albarka ubangijinmu ba abun wadatuwa bane game da shi kuma ba abun bari bane kuma ba wanda ya isa ya wadatu game da ubangiji subhanahu wata'ala dan haka abinci ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala ya zama wajibi mu gode masa akan wannan ni'ima dan haka wannan godiya da zamu yi za ta janyo albarka game da wannan abinci da muka ci jikinmu ya amfana da shi kuma duk wani abu wanda yake na matsala na cuta ubangiji subhanahu wata'ala zai ba mu tsaro da kariya game da wannan abinci da muka ci dan haka kuma wannan yana nuna mana babu wani wanda ya isa ya wadatu game da ubangiji subhanahu wata'ala dole ne bawa ya buƙaci ubangiji ya buƙaci abin da ke wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa an mu'adh ibn anas radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ومعاذ ابن أنس الله إكرم سيداك فدا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man akala ta'am duk wanda ya ci wani abinci an gane ko komai ne ne in dai ka ci abinci faqala manzon Allah yace ya fada a ƙarshen gama cin abincin alhamdulillahi allazi at'amani hadha dukkan wani dangi na yabo da godiya sun cancanta ga ubangijin da ya ciyar da ni wannan abinci kaga kenan annabi zamu fahimta abincin da muke ci ubangiji ta'ala ne yake ciyar da mu kamar yanda ibrahimu alaihi salam yake faɗa allazi at'ama allazi yud'imuni fa huwa yusqi ubangijin da ke ciyar da ni wanda kuma shi yake shayar da ni haka kuma ubangiji ta'ala ya faɗa wa huwa yud'imu wa la yuba shi yake ciyar da bayinsa shi ba a ciyar da shi shine ibrahimu yace wallazi huwa yud'imuni wa yasqi shine ubangijin da yake ciyar da ni kuma shi yake shayar da ni shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana duk wanda ya ci abinci idan ya gama cin abincin yace alhamdulillahi allazi at'amani hadha godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi ya azurta ni da wannan abinci min gairi haulin minni ba tare da wani wayo na ko wata dabara ta wala kuwa kuma ba tare da wani karfi nawa manzo Allah yace gufira lahu ma taqaddama min zanbi sakamakon da zai biyo baya za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubin sa kaga fa'idar gode ma ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarshen gama cin abinci ana gafarta ma bawa duk abin da ya gabata na zunubin sa idan baka iya addu'ar gaba daya a ƙarshen gama cin abinci kace alhamdulillah kace alhamdulillah in ko ka iya addu'ar to ita ya kamata ka zo da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita in kuma da Hausa zaka zo da wannan addu'a sai kace godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar da ni wannan abinci wanda shine ya azurta ni wannan abinci ba tare da wani karfi na ba tare da wata dabara ta haka zaka faɗa kenan ina gode ma ubangijin da ya ciyar da ni wannan abinci ya azurta ni da wannan abinci ba tare da karfi na ba tare da wata dabara tawa to duk wanda yayi wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa kaga fa'idar gode ma ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarshen gama cin abinci shine gafarta ma bawa abin da ya gabata na zunubin sa fa'idar yin bismillah kamar yanda bayani ya gabata mutum zai samu tsaro da kariya game da shaitani ba zai yi tarayya da shi game da cin wannan abinci kuma bugo da ƙari ubangiji subhanahu wata'ala zai saka albarka a cikin wannan abinci zai wadaci mutum sannan kuma wannan abinci zai amfane shi a cikin gangan jikinsa don haka arziki abu ne wanda ke hannun Allah. An gane ko wayo ko wata dabara ko wani karfi bai isa bai tara ma mutum arziki, don haka manzon Allah ya ce warzaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Ubangiji ta'ala shine ya azurta ni da wannan abinci ba tare da wani wayo na kuma ba tare da wani karfi na ba. Kuma anan zamu gane abinci arziki ne, bal ma mu ce abinci shine arziki na farko. An gane ko shine babban wato ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala. Abinci kenan arziki ne, don haka bai dace ba a tuzartar da abinci, tuzartar da abinci haramun ne. Babun la yi'ibu ta'ama wastihbabu madhi. An Abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala ma aba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aman qattu inishtahahu akala wa in karihahu taraka. Muttafaqun alayhi. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa mumini bai dace ba ya aibanta abinci. Duk rashin dadin abinci to baya halatta mutun ya aibanta shi. Wastihbabu madhi, hakanan an so mutun ya yaba abinci koda ba dadi, to ka yaba wannan abinci koda baka jin dadin sa, an so ka yaba wannan abinci. Shine anan malam sai yazo mana da hadisin Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa ma aba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ta'aman qab, yace da dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba aibanta abinci ba. Inishtahahu akala, idan yayi marmarin abinci manzo Allah yakan ci. Wa in karihahu, in ko yana kyamar abincin taraka, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya bar abinci, amma baya cewa wannan abinci ba dadi ko wannan abinci gishiri yayi yawa ko wannan abinci kaza ya gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya haka. Dan haka anan abinda aka so ga mumini, in har baka shahawar abinci to kada ka aibanta shi ka ce wannan abinci kaza gare shi ko abinci ba dadi ko kaza gare shi, in baka ci ka bar shi, wanda yake ci ya ci. Saboda so da yawa abincin da kai baka jin dadin shi, to wani ba shi da abincin da yake jin dadi sama da wannan. So da yawa zaka ga wani a game da abinci baya son abinci yaji yayi yawa, wani ko yafi son abinci sai yaji yana kama halishi, wani baya son abinci wanda gishiri yayi yawa a cikin shi, wani ko yafi son abinci da gishiri sosai. Abincin da kai baka jin dadin shi to wani dadin shi yake. Kaga kai in ka aibanta shi wani ko yaban shi zai, to dan haka baya dacewa aibanta abinci ta kowane hali. In dai abinci baya da dadi to baya halatta mutun ya aibanta shi. In kana ci ka ci, in baka ci ka bari, wanda yake ci ya ci. Dan haka wannan shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rashin aibanta abinci shine. Anan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai bai taba aibanta abinci. Inishtahahu akala, in yana marmarin abincin ya ci. Wa in karihahu taraka, in yana kyamar abincin kuma zai bari. Wannan yana nuna mana irin wato kyawawan halaye da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Me yasa? Saboda abinci ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala. Kai wannan abinci da kake aibantawa, wani daidai da wannan abincin ma yayi tsami yake bukata ya ci, kai ka samu abincin to wani abincin da zai ci yake nema, kai ka aibanta shi ka ce ba dadi. Wani ko in ya same shi tamkar ya samu nama. Kaga anan kasancewar aibanta abinci butulce ma ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka kuma wannan ba dabi'a bace ba ta mumini. Dan haka duk abin da shari'a ta bada izini cewa a ci, to wannan babu wani aibi tattare da shi. Koda kai kana ganin aibin shi to baya dacewa kai ka aibanta shi. Iya abinda zaka yi, in kana da bukatar ci ka ci, in baka bukatar ci ka bari. Dan haka kuma wannan karantarwa ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'mine cewa a wajen cin abincin mu ladabtu da wannan ladabi. Wa an Jabir radiyallahu anhu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama sa'ala ahlahu al-udun faqalu ma indana illa khal fada'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqul ni'mal udumul khal ni'mal udumul khal. Rawahu Muslim. Jabir Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya tambayi iyalin Samiya an kawo abinci, manzon Allah sai yake tambaya ina miya, faqalu sai suka ce ma inda na illa al ai babu miya, kawai sai dai vinegar, an gane ko sai dai vinegar, vinegar ba mu san sunan shi da Hausa ba, ko wani ya san sunan shi da Hausa? Da Larabci dai khal ake kiran shi. In ka ce ruwa mai tsami kina wannan duka tarjama ce. Lemun tsami daban. To a takaice dai kalima dai ta Turanci da muka ara muke amfani da ita mu tsaya a kanta. Vinegar ake faɗa, in an ce vinegar kowa ya sani wani ruwa ne wanda ya karkata baki-baki wanda ake dan yayyafa shi a cikin salati wanda yana da yami, shine ake kira da khal. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tambayi iyalinsa cewa akwai miya, ga abinci nan, ya tambaya ina miya, suka ce masa ma inda na illa khal, babu miya a gunmu sai dai vinegar. Fada abihi, manzon Allah sai ya ce a zo mun da shi, aka zo masa da shi. Faja'ala ya'kulu wa yaqulu, manzon Allah sai ya ciro abinci sai ya daddaga a cikin vinegar din sai ya ci, yana fada yana maimaitawa ni'mal udumul khal. Manzon Allah ya ce yake madalla da vinegar a matsayin miya, madalla da vinegar a matsayin miya, ma'ana ya tsaya matsayin miya, manzon Allah yana ci yana yau, kaga shine malam yace wastihibahu madhihi, an so mutun ya yaba abinci, ga yana cin abincin yana yaban shi. Kaga anan in baka samu vinegar din yaya ya kamata kai ko yaji aka kawo maka ka daddaga, ba laihi bane ba. Dan haka anan ba a bukatar mumini a kullun ya zamanto kawai shi abinci sai mai dadi ya ce zai ci, an gane ku? Yau da gobe in ba a samu mai dadin, marar dadin ma a ci, kuma marar dadin a yabe shi, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miya ya nema, kaga miya ai ita ce mahadin abinci, to amma da ba a samu miya ba aka ce masa sai vinegar, manzon Allah sai ya ce a zo masa da shi, kamar a yau ka ne a kawo maka abinci ka ce ina miya, a ce babu miya, sai ka ce a kawo maka kan mai da yaji, ko a kawo maka yajin haka nan ma ka daddaga ka ci. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kawo masa vinegar din, manzon Allah sai yake daddagawa a ciki yana ci, kuma yake yaban haka cewa yake ni'mal udumul khal, manzon Allah cewa yake madalla da miya, wato ita ce vinegar, ma'ana madalla da vinegar a matsayin miya kenan, shi ma miya ce mai zaman kanta. To dan haka wannan yana nuna mana mumini kada ya sarka fama ransa ya ce kawai shi kullun abinci sai mai dadi zai ci, duk wanda ya samu ka ci, an gane ku? Kuma maganar cewa kullun abinci sai da miya, wannan bata taso ba, in miya ta kare ka ci gaya, in ma gayan ne ya samu ba miya ka ci, in yaji ma ya samu ka daddaga ka ci, kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan vinegar ya tsaya masa matsayin miya kuma yana ci yana yaban haka. Wannan shi ma ladabi ne daga cikin ladabba waɗanda suke na abinci, cin abinci kenan, iya abinda mutum ya samu ya wadatu da shi. Nan insha Allahu ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.